Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 24 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Murtala da kanin labarai.
Gamayyar kungiyoyin agaji na Red Cross da Red Crescent sun yi hasashen cewa annobar coronavirus za ta yi tasiri sosai ga zirga-zirgar baki na tsawon shekaru masu zuwa. China ta bada umarnin rufe ofishin jakarancin Amurka a Chengdu, gudun mai da martani akan matakin Amurka na rufe ofishin jakarancin ta a Houston da ke jihar Texas. Yan sanda a Isra'ila sun kama mutane 55 masu zanga-zangar kin jinin Prime Minister Benjamin Netanyahu, bisa zargin su da haddasa rikici da tashin hankali.
Dokanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji irin kurar da ke tashi tun bayan da masarautar shinkafi a jihar Zamfara ta nada Femi Fani Kayode sadaukin shinkafi. Sannan bayan kashi na biyu na labaran duniya, za a ji inda aka kwana game da batun aikin hajjin shekara ta 2021. Idan mun kada gane kuma, za a ji cewa kasar ta gabatar da kasafin kudin tsakiyar shekara mai tafada rangwame saboda radadin annobar corona. Kamar kowace ranar Juma'a, Mahmud Dalo na tafa da shirin duniyar Amurka, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban gamayyar kungiyoyin agaji na Red Cross da Red Crescent ya ce yana hasashen annobar coronavirus za ta yi tasiri sosai akan zirga-zirgar baki na tsawon shekaru masu zuwa. Jagan Chapagain ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran kasar Faransa na AFP cewa mutane za su ji cewa wajibi ne su yi kaura idan aka bude kan iyakoki sakamakon rashin abin rayuwa da karancin abinci. Akwai fiye da mutane miliyan 15,500 da suka kamu da cutar ta COVID-19 a duniya, a cewar jami'ar Johns Hopkins, inda ta ce fiye da mutane 633 suka mutu. A yau Juma'a, India ta bayyana adadin kamuwa da cutar a rana ɗaya mafi yawa na 49,310 tare da waɗanda suka mutu 740. Amurka na ci gaba da kasancewa a sahun gaba da yawan kamuwa da cutar a duniya, inda take da fiye da miliyan 4. Brazil ce ke binta da fiye da miliyan 2, a yayin da India take ta uku da miliyan 1, a cewar jami'ar ta Johns Hopkins. China ta bada umarnin rufe ofishin jakarancin Amurka a Chengdu, domin mai da martani akan matakin Amurkar na rufe ofishin jakarancin China a Houston a jihar Texas a yau Juma'a. Akwai kuma kiraye-kiraye a kafafen yaɗa labaran China da shafin Twitter da ke neman Beijing ta ƙara matsakaimi ta hanyar rufe ofishin jakadancin Amurka a Hong Kong, a yayin da shugaba Donald Trump ya bayyana yiwuwar rufe ƙarin ofisoshin jakadancin China a Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce dangantaka ta kusan tsawon shekaru 50 tsakanin Amurka da China ba ta aiki a halin yanzu, inda ya ce akwai buƙatar ɗaukar mataki mai tsaurin gaske. A wani jawabi da ya yi a jiya Alhamis a Yorba Linda ta jihar California, Pompeo ya ce dangantakar da suke yi da China ba ta kawo sauyi a kasar ba, kamar irin yadda shugaba Nixon ya yi fatan samu. Ya ce Beijing ta fi amfana sosai da dangantakar fiye da Amurka, haka kuma China ta munanawa kasashen da ke taimakonta. Jawabin na Pompeo shi ne na hudu a jerin jawaban jami'an gwamnati da ke bayyana abin da Pompeo ya kira dangantakar Amurka da China da kuma rashin raba daidai na dangantakar. Tsohon shugaban kasar Tanzania Benjamin William Mkapa ya rasu da safiyar yau Juma'a. Shugaban kasar John Magufuli a wani jawabi ta gidan talabijin ya tabbatar da rasuwar Mkapa a wani asibiti a birnin Dar es Salaam, inda yake karɓar kulawa da magani. Shugaba Magufuli ya ayyana zaman makoki na kwana 7, inda kuma za a sassauto da tutocin kasar. Mkapa ya shugabanci kasar ta Tanzania daga shekarar 1995 zuwa 2005 kafin ya mika mulki ga Jakaya Mrisho Kikwete. Haka kuma Mkapa ya yi aiki a matsayin ministan harkokin waje da ministan ilimi da kuma jakadan kasar a Canada.
A gaida Murtala wanda an jima kaɗan zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu masarautar shinkafi ta jihar Zamfara a arewacin Najeriya, inda wasu masu mukamin sarauta suka ce ba sa yi a ci gaba da karce ƙasa da ake yi. Biyo bayan nada tsohon ministan sufurin jirgin saman Najeriya Femi Fani Kayode a matsayin sadaukin shinkafi. Sani Shu'aibu Malumfashi gare ka.
Su da yan majalisar sarki sun yi murabus ne a bayan da ya tabbata cewa masarautar mai martaba sarkin shinkafi Alhaji Muhammadu Makwashi ba ta da niyyar jaye sarautar sadaukin shinkafi da ta baiwa tsohon ministan sufurin Najeriya Mr. Femi Fani Kayode. Dr. Tijjani Salihu dan majalisar sarki ne kuma malami a jami'ar Usman Dan Fodiyo a Sokoto. Ya yi murabus daga mukaminsa na uban marayun shinkafi. Na zanta da shi.
Mu al'ummar a shinkafi mun shiga cikin yanayi na bakin ciki, yanayi na damuwa sanadiyar baiwa wani makin arewacin Najeriya kuma wanda yake suka da kausan kalamai ga masarautar sarkin musulmi musamman shi Sheikh Usman Dan Fodiyo daga madallahu bi rahmatihi. Kaga bai dace a ce masarauta ta mu irin ta shinkafi mai daraja wanda take da alaka da masarautar sarkin musulmi ta je ta samu shi wannan bawan Allah har cikin hotel a damka mishi takarda ta shaidar na ina matsayin sadaukin shinkafi. Ya tabbatar man cewa lalle su wannan sarauta tunda gwamnati tana da sha'awa lalle su ba za su iya janye ta ba. Bisa ga haka ni cikin ra'ayi kadan da magana da ita masarauta din da na fahimci matsayinta, ni ko ni ga ba zai yi ba a ce ina da sarauta.
Shima Alhaji Suleiman Sha'ibu ya yi murabus daga mukaminsa na sarkin shanin shinkafi. Ga hujjarsa.
Ba zan yarda batanci ya samu shugabannina ba da waɗanda suka gusa da kuma na yanzu. Abinda ya sa na aje kenan, kuma Fani Kayode kowa ya san shi ya yi suna wajen fursa sama ƴan arewa da musguna ma ƴan arewa da cin mutunci shugabannin arewa da zagin addininmu da zagin al'adunmu. Ba zan iya zaunawa tare da masarauta guda da Fani Kayode ba. Sadauki shi ne mutum wanda zai iya sadaukar da rayuwar shi da sadaukar da dukiyar shi da sadaukar da dukkan lamuran shi akan addinin wannan mutanen, akan kuma al'adunsu, akan zamantakewarsu, akan kuma kare mutunci da muradun waɗannan mutane. Ba za mu yarda da duk wani wanda ya zagi shugabanninmu na arewa ba.
Kokarin jin ta fadar sarki ya ci tura, amma kuma bayanai da ke fitowa daga fadar sarki sun nuna cewa ba a ba da sarauta sai an nema. Wasu kuma na danganta naɗin da gwamnatin jihar ta Zamfara. Hakan ya sanya na zanta da mai ba da shawara na musamman ga gwamnan jihar Alhaji Zailani Bappa don jin ko gwamnati na da masaniya.
To kasan ita masarauta abu ne wanda yake tana zaman kanta. Mutane suna kuskure suna ganin cewa kamar duk abin da masarauta ce dole sai gwamna ya ba su izini ko bai ba su izini ba. Abin da yake faruwa shine a kowace masarauta a tsawonin mu na arewa ko sarkin ne shi kansa aka sami gidi, wato ma'ana ko ya rasu ko kuma aka tsige shi saboda wani dalili. Akwai kin ne ka wato masu nada sarauta su suke zama su zaɓi sarkin su, abin da kawai suke shine kan kawo gwamna ne ya samu su hannu ya tabbatar da shi. Saboda haka ko sarki ne abin da yake faruwa kenan, ballance na karamar sarauta ta hakinci a karkashin fadar sarki.
San Shaib Malumfashi, Muryar Amurka daga Zamfara a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Murtala Faru Sanyina da cigaban labaran duniya.
‘Yan sanda a Isra’ila sun ce sun kama mutane 55 masu zanga-zangar ƙin jinin Netanyahu waɗanda suka haddasa rikici da tashin hankali. Wata mata da aka kama ta yi wa ‘yan sandan ihu tana bayyana su da karnukan farautar gwamnati. Dubban masu zanga-zangar ne suka tattaru a wajen gidan Prime Minister Benjamin Netanyahu a jiya Alhamis a ƙarƙashin kulawar ɗimbin jami'an ‘yan sanda. ‘Yan sandan sun killace su da shingayen ƙarfe. Wani hoton bidiyo da ‘yan sandan na Isra’ila suka fitar ya nuna babban taron jama'a akan titi kafin motar ruwan zafi ta ‘yan sanda ta tarwatsa su. Masu zanga-zangar a Jerusalem sun zargi Prime Minister da cin hanci da rashawa. Suna zanga-zangar ne akan wani kudurin doka na kwanan nan da zai baiwa gwamnati karfin ikon daukar matakan gaggawa na yaki da cutar coronavirus ba tare da neman amincewar majalisar dokoki ba. Isra'ila ta sami shawo kan annobar coronavirus da farko, to amma kuma daga baya cutar ta koma barkewa inda ake samun sababbin kamuwa 2000 a rana daya. Shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a rufe makarantu na tsawon makonni 4 domin takaita yaduwar cutar coronavirus wanda ya bayyana a matsayin annoba da ta dake kasar. Umarnin rufe makarantun na zuwa ne mako daya bayan kungiyar malamai ta kira ga hukumomi da su rufe makarantu ya zuwa watan Agusta sakamakon karuwar kamuwa da cutar ta coronavirus. Yanzu haka kasar ta Afrika ta Kudu ce ke matsayin ta biyar a yawan masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a duniya inda take da fiye da 400,000. Ramaphosa ya ce rufe makarantun zai fara ne daga ranar Litinin, yayin da kuma akasarin dalibai za su koma makarantu a ranar 24 ga watan Agusta. To sai dai kuma Ramaphosa ya ce dalibai yan ajin karshe na babbar sakandare da malamansu za su yi hutun mako ɗaya ne kacal, yayin da dalibai yan aji 7 za su koma makarantu bayan makonni 2.
Gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya, inda za a ji inda aka kwana game da shirye-shiryen aikin hajjin shekara ta 2020. Madina Dauda, gare ki.
I want to announce that the Commission will commence Hajj registration for 2021 from the 9th of September 2020.
Shugaban hukumar Alhazai Barista Zikirullahi Olakunle Hassan kenan yake bayani cewa hukumar za ta fara karban kudin maniyyata aikin hajjin shekara 2021 daga ranar 9 ga watan 9 na bana. Alhaji Hassan ya kara da cewa hukumar za ta bude wani sabon shafi na yanar gizo domin sauƙaƙawa maniyyata yin rajista. A lokacin da yake ƙarin haske akan batun ko wasu maniyyata da basu samu tafiya aikin hajjin bana ba za su karɓi kuɗaɗen su, shugaban hukumar Alhazan ya shawarci maniyyata aikin hajjin na baki da su fara tanadin kuɗaɗen su tun yanzu domin yin adashin gata a asusun hukumar. Wani abu da ya dauki hankali shine yadda kullar cutar coronavirus ta sa kasar Saudi Arabia ta soke aikin hajjin bana, sannan kuma ta yi ƙarin kuɗaɗen haraji a kasar ta Saudiya. To ko wannan ƙari zai shafi kuɗaɗen Alhazai za su biya? Tambayar kenan da na yi wa kwamishina na hukumar Alhaji Nura Ahmad ya kasai ga amsar da ya bayar.
Yanzu kan abu guda ɗaya da ya tabbata shine cewa wato haraji da ake kira VAT wanda ake cewa kan abubuwa shine wanda gwamnatin Saudiya ta kara, amma bacin shi duk ragowar kamar su abin nan makwanci kamar tafiya ta motoci za su transportation da duk wani abubuwa har yanzu mu shi na batukun canza kowanne kowace shekara yana canja. Amma dai fatan hukumar Alhazai ko kuma abin da hukumar Alhazai ko yaushe ta sa a gaba shine ta tabbatar daga cewa aikin haji ko kudin aikin haji an yi shi in Allah ya yarda, yadda ko da marasa karfi za su iya biya. Shine fatan mun Allah da shine kuma abin da muka sa a gaba, ko da an samu wani kari ko wasu abubuwa zuwa dai abinnan shekara mai zuwa in Allah ya yarda, tunda za a ci gaba da wannan bayani za a bayyana. Amma dai babban fatan mu abinda muka sa a gaba shine cewa ko da ya daidai kudin haji mu tabbata an same shi daidai yadda ko da duka Alhazai na Najeriya za su iya biya ba tare da an sha wuya ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin nasarar da za a samu a gano maganin cutar coronavirus ko na rigakafin ta, saboda maniyyata su samu damar yin aikin hajjin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gida Madina, daga Najeriya kuma bari mu gaza da Ghana, inda gwamnatin kasar ta gabatar da kasafin kuɗi na rabin shekara mai tafi da shirin bunƙasa ɓangaren noma da kasuwanci da kuma abin da ta kira sassauci ga jama'a a wannan marra ta corona. Daga Accra ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton.
Akan aikin gona, ministan ya ce tattarin tsarurruka fagen ya samu gagarumin bunƙasa, ya nuna cewa gwamnati Akufo Addo zuwa yanzu ya zuba jarin sidi biliyan 1.8 cikin fagen na aikin gona. Ya ce masana'antu 70 ƙarƙashin shirin gindima ɗaya masana'anta ɗaya yanzu haka suna aiki gadan-gadan. Sa'annan ya ƙara da cewa gwamnati na taka tsantsan wurin kiyaye ɓarnan kuɗi yadda ba zai haura gidin kasafin kuɗin shekarar
ba. Yace a dalilin yadda cutar COVID-19 ta shammaci tattalin arzikin duniya, gwamnatoci na duniya na daukan matakan saukakawa kasuwanci da mutane akan tsarin kashe kuɗi. Yanayin tsakani da aka gindaya wa kasashe duk duniya lalle ne an tsawala, amma ba don komai ba, don taimakawa ɗorewar tattalin arziki cikin wannan lokaci da ake fama da annobar corona. Ya kamata a lura cewa yawancin tsarurrukan nan a ƙasashe daban-daban ba abubuwa da an ka tanade su a sassaumin shekarar kuɗi ba ne. A wurin ƙasashe kamar su Ghana da su kuma sun samu geɓin kuɗin ba saboda ɓarna ko rashin iya tafiyar da harkokin mulki ba ne, saboda hali da ake ciki yanzu ne. Dr. Ebenezer Ashley masani ne na tattalin arziki. A ra'ayinsa, ministan ya taɓa duk fannoni na tattalin arzikin ƙasar da irin abin da gwamnati ta yi da kuma abin da za ta yi nan gaba.
Na farko ya bari mun san niyyar gwamnatin Ghana abin da ya so ya yi a farkon shekara. To, tun da tutan babban da ake kiran shi COVID-19 ya fara nan kuma sakin da ya zo cikin zamanin mu cikin shawara ta wurin cin gaba cikin harkokinmu, kuma sakin da ya zo ya kamata ya nuna ma jama'a a san abin da ke faruwa.
Ko abin da ministan ya ce gwamnati ta yi a fuskan taimako ɗin ya isa ya magance wa mutane matsalolinsu, ga abin da wasu talakawa kuma ke faɗi game da kasafin kuɗin tsakiyar shekarar.
Sunana Muhammad. Ministan ya bayyana shirin gwamnati wanda suka yi da wanda ke gaba za su yi. Ai, budget kenan. Za a ce gwamnati bai yi kokarin wurin tunkarin matsalar COVID-19 ba ne, kowa ya ga irin kokarin da ta yi cikin matsalar nan da ake ciki. Ni ra'ayina kenan.
Sunana Clovis. Game da budget rabin shekarar nan, gaskiya abubuwa da minister ya bayyana gwamnati na yi a zahiri yana da shawa, amma gaskiya ne yana zuwa inda ake bukata ya je yana bin tambaya.
Ministan ya ba da sanarwar ƙarin tallafi da ake bayarwa marasa galihu, haka ma an samu rangwame a kuɗin ruwa da wutar lantarki. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To, a gaida Ridwan. Kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a, barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan shirin da shugaban Amurka Donald Trump ke kokarin fadadawa na tura karin jami'an tsaron gwamnatin tarayya zuwa birnin Chicago da sauran birane da ke karkashin shugabancin magadan gari ɗin jam'iyyar Democrat, lamarin da ke janyo cece-kuce a ƙasar. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, yunkurin da shugaba Donald Trump ke yi na tura ƙarin jami'an tsaro zuwa wasu biranen Amurka na ci gaba da shan suka, yayin da shugaban na Amurkan ke cewa ɗaukan matakin ya zama dole domin akwai buƙatar maido da doka da oda a biranen. Ana dai ci gaba da zanga-zangar nuna muhimmancin rayukan baƙaƙen fata ta Black Lives Matter tun bayan mutuwar George Floyd, wanda ya mutu a hannun 'yan sanda a watan Mayu. Duk da cewa mafi aksarin zanga-zangar an yi su ne cikin lumana, an samu su ɗaiɗaiku da aka samu waɗanda suka riƙa kwasa da ɓata dukiyoyin jama'a. Hakan ya sa shugaba Donald Trump ya ƙudiri aniyar kawo ƙarshen wannan lamari ƙarƙashin wani shiri da ake wa laƙabi da Operation Legend.
This bloodshed must end. This bloodshed will end.
Shugaba Trump kenan yake cewa dole ne a kawo ƙarshen wannan zub da jini a yau. Saboda haka, ina mai ayyana wani shiri na tura jami'an tsaro zuwa sassan Amurka da ke fama da mummunar tarzoma. Wannan shiri na Trump da ya kunshi tura ɗaruruwan jami'an tsaro na gwamnatin tarayya zuwa biranen Chicago, da albakuki da dai sauransu a wani mataki na takawa masu aikata manyan laifuka burki. To amma duk da cewa jami'an wasu hujjoji sun nemi gwamnatin tarayya ta kai musu dauki wajen magance tarzomar a makonan da suka gabata. A wannan makon magadan garin wasu birane 15 ciki har da na Chicago sun yi Allah wade da wannan mataki. Lori Lightfoot ita ce mai rike da makamin magajin garin birnin na Chicago kuma ɗan jam'iyyar Democrat ce.
Nameless agents riding around in vans, pulling people off the
street. Wasu irin jami'an tsaro marasa kan gado a cikin motoci suna ta yawo suna kama mutane suna take haƙoƙinsu. Ba haka ake mulkin demokradiya ba, kuma ba za mu lamunci hakan a birnin Chicago ba. Duk da cewa shugaban na Amurka ya tura jami'an tsaro zuwa biranen Portland da Seattle domin kwantar da wannan tarzoma da ke faruwa, amma har yanzu ba a daina tada jijiyar wuya ba. Lori Woods farfesa ce da ke koyarwa a sashen halayyar ɗan adam, inda ta fi mai da hankali a fannin binciken aiwatar da doka.
Going in and arresting a bunch of people and sending in the feds.
Tace ta yiwu zuwa aje a kama mutane da tura jami'an tsaro na tarayya ya samar da zaman lafiya na dan wani lokaci. Amma a kwanda sanin cewa zaman lafiyan ba zai zama mai dorewa ba.
They give you a moment's peace, but it's not going to give you long-lasting peace.
To tuni dai aka maka gwamnatin ta Trump a kotu kan wannan shiri na tura jami'an tsaro. Sai dai ko da an yi nasara a kansa a kotun, mai yiwu akwai alfanu da zai samu. Wannan wani kamfen ne da ke bakanta ajandar bangaren masu ra'ayin sauyi, inda yake nuna bukatar su ta ganin an rage kudaden da ake kashewa fannin 'yan sanda, abinda ake dangantawa da cewa Joe Biden yana goyon baya. To sai dai shi Biden ya ce baya goyon bayan rage kudaden da ake kashewa 'yan sanda, amma kuma yana goyon bayan a gindaya wasu sharuɗa kafin a ba rundunonin 'yan sandan kudade. Su dai bangaren su Trump suna amfani da wannan yamutsi, suna fifita ajandar su da ke cewa Amurkawa suna bukatar su zabi dan takarar da zai maido da doka da koda a zaben da za a yi a watan Nuwamba. A cewar Umar Wosu, malami a Jami'ar Princeton da ya kware a fannin jinsi da al'amuran da suka shafi kabilu, 'yan siyasa kan yi amfani da irin wannan dama wajen cimma bukatun su.
People running for office will often use conflict, things like ethnic conflicts or you know,
mutanen da ke neman mukamai na siyasa sukan yi amfani da irin wannan yanayin rikici kamar na kabilanci ko na rikici a matsayin wani makami na sama wa kansu goyon baya, kamar yadda bangaren Trump yake amfani da wasu hotunan bidiyo da aka dauka a wajen zanga-zanga da aka yi a Portland domin tallata kansa. To sai dai bayanai sun yi nuni da cewa duk da yadda gwamnati ke kambama cewa ana samun tashin hankali a wasu sassan Amurka, alƙalamin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun nuna cewa aikata manyan laifuka sun ragu idan aka kwatanta da abin da aka gani a gwamman shekarun da suka gabata. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Patsy Wida Kuswara da Julie Lenz Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo da ke cewa mutara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne ya ce, muna kira ga masu sai da dabbobin layya da siwa Allah su tausaya wa 'yan uwa al'ummar musulmin da za su zo sayan dabbobin layyar da ke ƙaratowa cikin kwanaki kaɗan masu zuwa, duba da irin mummunar yanayin tattalin arzikin da muke ciki. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya da Sani mai lengi-lengi da ɗan asirin Nifata ya wuri. Sai sakonmu na gaba shi ma ya fara da sallama ya ce, haƙiƙa ba mu ga wata sadaukantaka da Femi Fani Kayo da ya yi wa jihar Zamfara ko masarautar shinkafi da har masarautar za ta karrama shi da sarautar sadaukin shinkafi ba. Don haka muna kira ga masarautar da ta janye wannan sarauta domin mafi yawancin al'ummar jiharmu da ma sauran 'yan arewacin Najeriya ba mu yi maraba da wannan naɗin ba. Sako na gaba kuma ya ce, fatan alkhairi zuwa gare ku VOA Hausa. idan giwaye biyu suna fada a cikin jeji ciyayi ne suke shan dan karan wahala na fara da wannan karin magana ne lura da yadda ake takun saka tsakanin bangaren majalisa da kuma hukumar raye yankin Niger Delta a Nigeria wannan takun sakan da suke yi a tsakanin su ba kowa bane zai cutu illa talaka da fatan za a gaggauta yi wa tukar hanci sako daga kaka mai yadi Alhaji Bukar Gusuma da Masak sakon Fatima Garzali Kabir Lolo daga Saudiya kuma yace VOA Hausa ku bani dama in yi kira ga ƴan uwa na mazauna Saudiya musamman ma waɗanda Allah ya sa suna daga cikin waɗanda za su yi aikin hajin bana cewa kada su manta da halin da kasashen Najeriya da Niger ke ciki na rashin tsaro da kuma tsadar rayuwa muna matukar buƙatar addu'ar su a filin Arfa muna da kuma Muzdalifa sakon haɗin gwiwa ne na gaba daga Ahmadu Abacha Macina da Kawu-Kawu Mai Goro Kusa suka ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta dauki wasu sabbin matakai na kawo ƙarshen ta'addanci da tsagerancin ƴan bindiga a jihar Borno da arewa maso gabashin Najeriya ganin yadda a yanzu ƴan Boko Haram suka addabi al'umma da yawan kai farmaki daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana dawwammamin zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da duniya baki ɗaya amin
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
ke shugaban gamayyar kungiyoyin agaji na Red Cross da Red Crescent ya ce yana hatashin annobar coronavirus za ta yi tasiri sosai akan zirga-zirgar baki na tsawon shekaru masu zuwa Jagan Chapagain ya fada wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa mutane za su ji wajibi ne su yi kaura idan aka bude kan iyakokin kasashe sakamakon rashin abin rayuwa da kuma karancin abinci China ta bada umarnin rufe ofishin jakadancin Amurka a Chengdu domin mai da martani akan matakin Amurka na rufe ofishin jakadancin China a Houston ta jihar Texas a yau Juma'a dangantaka na ƙara tsami a tsakanin kasashen biyu a yayin da wani jawabi da ya yi a jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce dangantaka ta kusan tsawon shekaru biyar tsakanin Amurka da China ba ta aiki a halin yanzu inda ya ce akwai buƙatar ɗaukar mataki mai tsaurin gaske ƴan sanda a Isra'ila sun ce sun kama mutane 55 masu zanga-zangar ƙin jinin Netanyahu waɗanda suka haddasa rikici da tashin hankali dubban masu zanga-zangar ne dai suka tattaru a wajen gidan Prime Minister Benjamin Netanyahu a jiya Alhamis inda suke zanga-zanga saboda zargin Prime Minister da cin hanci da rashawa shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a rufe makarantu na tsawon makonni hudu domin takaita yaduwar cutar coronavirus wanda ya bayyana a matsayin annoba da ta dake kasar umarnin rufe makarantun da yana zuwa ne mako daya bayan kungiyar malamai ta yi kira ga hukumomi da su rufe makarantu ya zuwa wata Agusta sakamakon karuwar kamuwa da cutar ta coronavirus tsohon shugaban kasar Tanzania Benjamin William Mkapa ya rasu da safiyar yau Juma'a shugaban kasar John Magufuli a wani jawabi ta gidan talabijin ya tabbatar da rasuwar Mkapa wani asibiti a birnin Dar es Salaam inda yake karbar kulawa da magani shugaba Magufuli ya ayyana zaman makoki na kwana 7 inda kuma za a sassauto da tutocin kasar Mkapa ya shugabanci kasar ta Tanzania daga shekarar 1995 zuwa 2005 kafin ya mika mulki ga Jakaya Mrisho Kikwete haka kuma Mkapa ya yi aiki a matsayin ministan harkokin waje da ministan ilimi da kuma jakadan kasar a Canada.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna miƙa ta'aziyyarmu ga wakilinmu na shiyar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz saboda rasuwar babban shi Malam Audu Sarkin kasuwar Kankuna a Numan wanda za a jana'izarsa bayan sallar Juma'a a masallaci na ɗaya a garin na Numan. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina wanda ya taya da gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma da umarni. Da injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Girba ke muku fatan alheri. Wassalam.